Tindana baro Madina na keke war Madina kuma sake mun hanyar tafiya Madina
Kuchika chibayani Saina teba abu ama
zubai ya fada wa shehi yace a bacin tinda zai dada ta tunani ma'ana za ya je ya ziyarci rasulullahi wayo
Oh,
Take this up.